sauran waɗanda jam'iyyar ta NPPP ta gurfanar a gaban kotun korafin zaben sun hada da Honorable Barau Jibrin da Sanata Kabiru Ibrahim Gaya, dukkanin su ƴaƴan jam'iyyar APC, waɗanda hukumar zaɓe ta ƙasa ta bayyana a matsayin waɗanda suka yi nasara a zaben kujerar sanata a mazaɓen Kano ta Kudu da ta Arewa. Alhaji Isanu Dan Fulani da ke zaman shugaban jam'iyyar ta NPP da ake kira Mega Party Nation jihar Kano ya lasafta dalilan suna tafiya kotu.
Mun kai kara bisa cire mu da aka yi daga cikin 'yan takarkaru na sanatoci guda uku da muka ciki a jihar Kano, wanda muke bibiyar kotu ta fitar mana da haƙƙin mu ji dalilin da yasa ita hukumar zaɓe bata bugo sunanmu da kuma logunanmu a takarkarin sanata na Kano ba. Da farko dai abin da muka fara gani shine basu bugo sunayenmu ba, kuma mun iya kokarin mu sanar da su cewa ga fa abin da yake faruwa. So amma daga baya kuma da aka zo zabe na sanatocin da shugaban kasa, sai muka ga babu ma logon jam'iyyar gabaki da ya ci
wai dawa da kuka kai kara gaba ita wannan kotun ne.
Eh, mu mun kai hukumar zabe da kuma duk wanda yake ikirarin ya ci zaben sanata a Kano.
Idan haka ne, me kuke so kotu ta yi?
Bunda muke so shine a rushe zabe, mu mu dawo jama'ar mu da suke kokarin su zabe mu, su zabe mu, mu mu tabbatar mun ci ko bamu ci ba, hankalin mu ya kwanta. Mu ba mu dawo mu shiga zabe kamar daidai da dan Najeriya, kowane dan Najeriya.
Baya ga jam'iyyar NPP da ake kira Mega Party, shi ma sanata Bashir Garba Lado da ya yi wa jam'iyyar PDP takarar majalisar dattawan Najeriya daga mazabar Kano ta tsakiya, ya shigar da nasa korafin gaban kotun yana kalubalantar nasarar Rabiu Musa Kwankwaso na APC game da zaben da aka yi ranar 28 ga watan jiya na Maris. A hannu guda kuma jam'iyyar PDP da mutumin da ya yi mata takarar kujerar majalisar tarayya daga mazabar Dawakin Kudu Warawa Adamu Umar Gano suna kalubalantar nasarar Honorable Mustapha Bala Dawaki na jam'iyyar APC. A nan gaba kaɗan ne dai ake tsaron kotun za ta fara zama domin sauraron dukkanin kararrakin da aka gabatar gabanta. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.